shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a jawabin da ya fitar ga manema labarai yace a madadin al'ummar Ghana ina miƙa sakon tarbiyya ta ga Sarki Muhammad na shida da gwamnati da kuma al'ummar masarautar Morocco bisa itilayin girgizar kasa da ta afku a ranar Juma'a ta kuma yi sanadiyar mutuwar dubban mutane muna yi wa iyalan waɗanda abin ya shafa addu'a tare da yi wa waɗanda suka jikkata fatan samun sauki cikin gaggawa shugaba Akufo-Addo ya ƙara da cewa Morocco za ta iya dogaro da goyon bayan Ghana a wannan mawuyacin lokaci da take ciki Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia ya rubuta jajensa a shafinsa na Facebook cewa tarbiyya ta ga Sarki Muhammad na shida da al'ummar Morocco bisa mummunar girgizar kasa da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu da dama tunanina da addu'o'ina suna tare da mutanen Morocco a cikin wannan mawuyacin lokaci na bakin ciki limamin limamai na Ghana Dr. Sheikh Usman Nusha rubutu a jawabin da ya fitar ga manema labarai ya rubuta cewa girgizar kasa itilai ne da ke kira ga haɗin kan duniya wajen taimakawa Morocco yayi kira ga gwamnatin Ghana shugabannin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su nuna masarautar da kuma iyalan da abin ya shafa ƙauna da kulawa yayin da suke fafutukar duniya lokutan wahala Dr. Muhammad Marzuk Azindo shine mataimaki na musamman ga limamin limaman Ghana Sheikh Usman Nusha rubutu
malam ya nuna damuwa sosai sosai da abin da ya abu wajen to malam ya ce ya kamata shugabannin duniya su tashi su nuna musu ta'aziyya da kayan abinci da shelter da magunguna da abin da ya kamata dai a tanye su da shi
shugaban gidauniyar sarkin Morocco kungiyar Muhammad Sadis na malaman Afirka rukun Ghana Sheikh Mustafa Ibrahim ya yi kira da yawa kasar addu'a
gaskiya ne wannan abin da ya ban itilai ne ya kuma dukkan musulmai dukkan ma ba musulmai sai ne ta shi ne musulmai ko Allah abin da ya same su ga ya samu kowa kamar mutanen kirki wanda bala'i bai sauka musu Allah Allah ya sauka musu Allah ya kiyaye su kar Allah
wasu al'ummar Ghana sun bayyana jajensu ga kasar Morocco baki daya
kasar Morocco muna musu jaje wanda musiban ya shafe su kai tsaye ubangijin Allah ya ji kansu wanda suka rasa rai Allah ya sa sun huta wanda kuma suka samu rauni ubangijin Allah ya bibince su ya ba su lafiya abu ne da yake akwai damuwa kwarai to amma jarabta na Allah in ta zo musulmi sai koma ga Allah saboda zai zamo masa kuma babban alkhairi
na Pastor Felix Nze ni na Pastor Church da aka kira Altar of Fire Prayer and Deliverance Ministry da kana Accra Ghana kamar abin da ya sama ɗan Morocco muna fatar Ubangiji Allah shi taimake su Ubangiji Allah shi kawo musu soki Allah shi kara muna zama lahiya duniya baki daya
girgizar kasar mai karfin awo 6.8 da ta afku a tsaunukan Atlas ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 2,900 ya zuwa ranar Talata tare da wasu 2,500 da suka jikkata in ji ma'aikatar cikin gidan Morocco har wa yau ana ci gaba da neman waɗanda suka tsira da kuma gawarwaki Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.